له وحده لا شريك له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Usman Ibn Affan da ke nan gadan taya a wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 3 ga watan Rabi'ul Tsani, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2017. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma har yanzu muna cikin tafsirin suratul Baqara, wannan shine majalisin mu na 125 cikin tafsirin wannan sura, inda muke cikin tafsirin ayatul siyam, ayoyin da suke magana akan hukuncin ko hukunce-hukuncen azumi. Muna kan ayar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
الله مأوكتين سلكي يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن يسكي إيماني، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن فرلن تامك أزني كما يدعك فرلن تاوى أنكم ومن دشكد ما تشكوا لعلكم تتقون قدم قسامتك واحد. أياما معدودات، كوانكي كوانكاني إذا تجبوه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، wanda da cikin ku ya kasance mara lafiya ne ko matafi ne ya sha azumi, to sai a yaraba a wasu kwanakin, a adadin wasu kwanakin na daban. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, akan kuma waɗanda suke iya yin shi, suke iya yin azumi da wahala sosai, to za su bayar da fidya ta ciyar da miskin. Wa anta sumu khairul lakum ومن تطوع خيرا فهو خير له، وان ذك يي قارا ده وان ابن الخير تو وان الخير ني غريشي، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، وما في اذن من شيء في مك الخير اذا كنت كنت كن سن من تيا كان جبر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، نعم، وان ذك daga cikin ku ya kasance mara lafiya ne ko yana kan halin tafiya ya sha azumi, to sai ya rama a wasu kwanakin, adadin wasu kwanakin na daban. Wannan Ubangiji subhanahu wataala ya biyo bayan ya faɗi abin da yake azima, wato abin da yake wajibi shine wajibcin yin azumi ga dukkan wani wanda yake da iko akan yayi azumi, sannan babu abin da zai hana shi yin azumi. Sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo wannan hukunci wanda ya kunshi sauki ko sauƙaƙawa ga wanda yake matafi wanda yake mara lafiya ko kuma yake halin tafiya. Kawo wannan batu a daidai wannan gaba ko a daidai wannan guri domin a ƙara nutsarin da zuciyar masu sauraro, musamman a lokacin daidai lokacin ne aka farlanta azumi, abinda ba su saba da shi ba a farlanta musu shi a ce su yi shi, to babu shakka zai buƙaci a kawo wasu abubuwa da za su ƙara kwantar musu da hankali, a nuna musu cewa azumin nan ba a nufi tsananta musu ba ko wahalar da su, saboda haka akwai sauki da yawa a cikin lamarinsa. To haka aka zo da mutum mara lafiya domin kada wani ya zaci cewa tunda Allah ya ce ya wajabta azumi, ya zaci cewa wajabcin nan yana kan kowa a cikin kowane hali a kowane yanayi yake, sawa'un da lafiya tare da shi ko ba lafiya, sawa'un yana cikin halin tafiya ko yana cikin halin zaman gida, dole sai ya yi azumi. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa akwai sauki, akwai sanda azumin yake zama wajibi, akwai kuma sanda ake musu sauki na su sha azumi daga baya su rana. Allah ya ce faman kana minkum maridan, wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku. Rashin lafiya shine jiki ya samu canji daga yanayinsa na ɗabi'a ya zama wani abu ya same shi da zai fita daga cikin yanayinsa na ɗabi'a, wani tsananin zazzaɓi ko ciwo, ciwon kai ko ciwon ciki ko wani abu dai wanda zai zama yana cutar da jiki yana hana shi sakat, wannan shine ake kira al-marad, rashin lafiya. Sai dai malamai sun yi saɓani wajen tantance wacce rashin lafiya ce za ta ba wa mutum dama ya sha azumi. Rashin lafiya wanda mutum ba zai iya yin azumi a cikinsa ba, in kuma har ya ce zai yi azumi to zai iya halaka, zai iya rasa ransa a cikinsa ko kuma zai iya jigata ƙwarai da gaske. Wannan malamai da su yi saɓani ba akan halatti ne ajiye azumi, bal wajibi ne ma a wannan yanayi ya ajiye azumi kada ya yi, babu saɓani a kan wannan. Duk sanda rashin lafiya ta kai ta tsananta yadda idan mutum ma ya sa kanshi cewa sai ya yi azumi ba mamaki ya rasa ransa ko kuma ya jigata matuƙa, to malamai ba su yi saɓani ba a kan cewa zai iya ajiye azumi a cikin wannan yanayi, bal ma sun tafi a kan wajibinsa ne ya ajiye azumi a daidai wannan lokaci. To amma rashin lafiyar da bata kai haka ba, to malamai sun yi ta saɓani wajen bayanin gwargwadon wace irin rashin lafiya ce za ta ba wa mutum damar ya ajiye azumi ko kuma wace ce za ta shiga cikin wannan aya kamar kana minkum maridan, wane ne mara lafiyar da ya halatta ya sha azumi. An san dai cewa akwai yunwa, akwai ƙishi, akwai ɗan jin jiki ko ya yake ga mutum idan ya yi azumi yayin da yake lafiyar salau, kuma ya yi azumi babu shakka jikinsa zai rauni, zai ɗan galaɓaita. To wannan ba shi ake nufi da rashin lafiya ba, wannan daman tare yake da azumin dole sai an ji shi. To amma idan har ya kasance bayan ɗan galaɓaita da zai yi sai yana azumi bai ci ba bai sha ba tsayin tsawon awanni masu yawa, to sai ya kasance kuma bayan wannan ya kasance wani abu ya same shi na rashin lafiya ko wata rashin lafiya da yake tare da ita wacce ta ɗan kwanta, wannan azumin ya sa ta kuma tasowa, ko kuma wata rashin lafiya da yake fama da ita dalilin azumin ta ƙaru, ko kuma zai samu jinkirin waraka a dalilin yin wannan azumi. To malamai sun ce wannan shi ne ce rashin lafiyar da aka halatta masa ya ajiye azumi, wato bayan ɗan jigatar da mai azumi yake yi ta al'ada sai kasance a'a zai iya, wato akwai wata rashin lafiyar da take tare da shi a dalilin azumin, ko kuma wata rashin lafiyar da da ba ta nan ta ɗan kwanta amma azumin zai taso da ita, ko kuma a'a akwai rashin lafiyar da take tare da shi azumin zai hana ta warke da wuri. To malamai suna cewa wannan shine abin da zai ba shi damar ya ajiye azumi. Wannan shine maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa. Don anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi itlaqin marad, kawai cewa man kana minkum maridan. Al-marad shine duk sanda jikinka zai canza daga yanayinsa na ɗabi'a, daga yadda ka saba jinka ka samu ɗan canji, shine ake cewa marad. Sai ke kira rashin lafiya to anan ubangiji subhanahu wataala ya saki kalmar haka nan bai maka kaidi ba bai ce rashin lafiya iri kaza ba bai ce rashin lafiya da za ta kai mataki kaza ba kawai cewa wanda baya da lafiya to shine malamai suka ce babu shakka amfanin fadar rashin lafiya a tare da maganar azumi anan dole ya zama na ana nufin rashin lafiya da za ta yi mai azumi tasiri dokin da kowa wacce za ta yi mai azumi tasiri ne dole ne mu yi tunanin wacce ce ita wannan shine yasa malamai suka shiga binciken tantance wacce rashin lafiya ce za ta ba wa mai azumi damar ya sha azumi amma ba dan haka ba kalmar marid ta kunshi dukkan wata irin rashin lafiya ko da za ta yi tasiri ko ba za ta yi tasiri ba al-qarafi a cikin littafin sa al-furuq ya ambaci wato wahala da za ta iya samun mutum a dalilin ibada iri biyu akwai wahalar da daman can tare take da ibada ba sa rabuwa daman can ita wannan ibada din takan iya samu wato wannan wahalar takan iya shigowa cikin ta kamar misali aikin haji daman duk wanda zai aikin haji ya san sai ya dan jiki ko ya yi kaga akwai wata mashakka ko wata wahala wanda daman tana tare da aikin mutumin da zai yi alwala ko ya yi wanka a lokacin bukubukun sanyi daga an san wannan dole ne hakan zai ji wannan wata wahala ce wacce take tare da ita wannan ibada a mayaki wanda yake jihadi fi sabilillah an san dole ya jefa kansa cikin wani hadari wannan shine ma'anar ita wannan ibada to kaga wannan ibadar wannan wahalar ba za ta sa janye ita wannan ibadar ba saboda daman can tare take da ibada akwai kuma wacce take ba tare take da ibadar ba takan zo amma kuma ba lalle take tasiri ba takan samu mai ibadar a lokacin da yake ibadar amma ba lalle take masa tasiri ba yace kamar mutumin da yake ciwon dan yatsar da yake ciwo dan yatsar hannu ko na kafa to kaga dan yayi azumi ba za a ce azumi ya kara ciwon dan yatsar ba kuma dan yakin azumi ba za a ce dan bai azumi ba dan yatsar zai warke da wuri kace to kamar irin wannan ba a waiwayarsa irin wannan rashin lafiyar ko irin wannan wahalar ba a waiwayarsa saboda ba ta da tasiri tare da ita wannan ibadar da mutum yake yi ba haka ba za ta yi tasiri a kai ba akwai kuma wanda yana da tasiri mai tsanani wato ko dai ya kai ga salwantar da rai ko ya kai ga salwantar da wata gaba ta cikin mutum ko amfanin wata gaba ya salwanta to irin wannan yana sa ibada gaba ɗaya ta tsare akan mutum ita wannan ibada idan har za ka kai ga a rasa ko a rasa wata gaba ko a shiga a jiga ka sosai to wannan wahalar tana iya sa wannan ibada ta tsare da faɗi da kan mutum saboda haka ashe kaga ba kowace wahala ce ba za ta sa mutum ya fasa yin wani ibada wannan yana cewa shi yana fita sallar asuba to amma da sanyi yana jin sanyi a jikinsa to sai ka fasa fita dan wani duk wani ma da kage yana fita yana jin sanyi da ka riga sanyi kawai amma daga cikin malamai akwai tabi babban malamin tabi'ai din da Muhammad ibn Sirin sai daga cikin albajiran Anas dan Malik da kuma Afa ibn Abi Rabah sai daga cikin manyan malaman Makka cikin malaman tabi'ai sai albajiran Abdullahi dan Abbas da al-Imam al-Bukhari cikin malaman hadisi su suna ganin cewa marar rashin lafiya kowace iri ce ma tana ba ka damar ka sha azumi sawa'un rashin lafiya nan ta tsananta ko ba ta tsananta ba tana da tasiri akan azumin da kake ko ba ta da tasiri su suna ganin tunda Allah ya ce fa man kana minkum maridan Allah ya bar abin a haka ya ce wanda ba shi da lafiya kuma rashin lafiyar nan akwai mai tsanani akwai marar tsanani kuma Allah bai tantance ya ce man da ba ya da maridan jiddan Allah ce man kana minkum maridan jiddan bai fada ka ba ya ce to tunda haka ne ya kamata a bar abin a saki a yadda yake kada a yi masa kaidi saboda suna ganin cewa kowace irin rashin lafiya ce ma ko da kuwa ba za ta yi tasiri mai tsanani ga mai azumi ba suna ganin cewa ya kamata a bar wa mutum damar in ya ga dama ya ajiye azumi kawai dai ya san cewa bashi ya ci ana bin sa wannan bashin zai biya ba ya ci bulus ba ne amma dai a bashi wannan damar kamar tafiya da Allah subhanahu wa ta'ala ce au ala safari tafiya kawai aka faɗa tafiyar nan ba lallai ne cikin wahala ba ta yi yi sama watakila sai wani na mazauni gina ya fushi shan wahala wanda mazauni gidan da zai fice je kasuwa ya dako a cikin rana ba wanda zai shiga jirgi da air condition ya je tun daga motar sai yana cikin raba har a je a shiga jirgi har a sauka a kai shi VIP airport a zo da babban mota a kwashe shi zaka hada shi da wanda yake dako mazauni amma shi wancan da yake cikin wancan jin dadi yake cikin wancan ni'ima sai aka ce yana iya aje azumi shi ko wannan sai ba a bashi damar sai to tunda dai kawai sababin ake dubawa kawai a bar abin a haka idan kana minkum maridan law maradan yasiran ko maradan shadidan kawai a bashi dama in ya gani zai aje ya aje in ya gani zai azumi sai azumi wata rana wani ya shiga wajen Muhammad ibn Sirin da ya same shi da ranar Ramadan sai ya same shi yana cin abinci da ya gama sai ya kai haka da kana cin abinci ce eh dan yatsa na ne yake ciwo saboda haka da ya ci Imam al-Bukhari kamar da yake cikin hadith tari na Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa wata rana yayi rashin lafiya a Nishabur dan rashin lafiya mara tsanani da illatin hafifa sai da rashin lafiya ba mai tsanani ba a Ramadan sai Ishaq ibn Rahuya sai ya zo duba ni tare da almajiransa sai ya ce da shi amma dai ba ka azumi ya Abu Abdullah sai da kan Imam Bukhari ya tambaye shi ba ka azumi ko yace eh ba na azumi saboda na sabu hadisi daga malamina Abdan shine Muhammad Abdullah ibn Abdullahi ibn Uthman shi na samu hadisi daga malami na shi kuma daga Ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak shi kuma daga Ibn Juraij Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij yake cewa shi Ibn Juraij yake cewa na ce wa Ata shi ne Ata ibn Abi Rabah min ayi al-marad ufdir wa in rashin lafiya ne zai sa in sha azumi sai Ata yake da shi min ayi maradin kana kowace irin rashin lafiya Imam al-Bukhari ya kawo wannan asar din ya kawo wannan magana sai wannan malamin cikin malaman tabi'ai ɗaya daga cikin malaman al-Majra Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kicewa gashi an tambaye shi cewa wani rashin lafiya ne za a sha azumi ya ce min ayi maradin kana kowace irin rashin lafiya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman kana minkum maridan شيخ محمد بن صالح الإسلامي رحمه الله تعالى يكتب شرح الممتع يا كتا واتو حالي دا ما يرشي الله فيها زي شداء إلي أفو كشي نفركو إذا ما رشي الله فيها كشي نفركو بخلقي واتو بغات تأثيرا كده وانا أزمن بعض كما دنيا يا أزمي واتو دنيا كيك أزمي بازي سامونا خلقي بعض إن يا أزمي wani azumin ba zai tasiri a kan rashin lafiyar ba saboda ba mai tsanani ba ce ko kuma dan yaƙin azumi wannan ba zai sa ya samu sauƙin ita wannan rashin lafiya ba kamar ɗar mura haka yana ɗar mura kaɗan haka tare da shi ko yana ɗan ciwon kai kaɗan ba mai tsanani ba ko haƙurinsa yana ɗan masa ciwo da ire-iren wannan wuce ko irin wannan bai halatta ya aje azumi ba saboda wannan rashin lafiyar ba da tasirin da zai sa ya ƙi yin azumi a hali na biyu ya zamana in ya yi azumi rashin lafiyar da yake da ita wato daman can yana da wata rashin lafiya in ya yi azumi za ta ƙaru ko kuma a'a zai samu jinkirin waraka daga wannan rashin lafiyar saboda wannan azumin za ka azumin zai wahalar da shi ko kuma a'a zai sha wahala sosai amma kuma zai cutu ba zai yi wahala in ya yi amma kuma wannan wahala ba za ta kai matakin da za ta cutar da shi ba to ya ce wannan yustahabbu lahu al-fitr ya fi kyau ya aje azumi in har yanayinsa ya kai haka to ya fi kyau ya aje azumi kuma makaruhi ne ma a cikin irin wannan yanayi ya ce zai yi azumi ta hali na uku kuma ya zama na azumin ya wahalar da shi wahalar da za ta iya kai shi zuwa ga cutarwa wata ƙila ta kai shi zuwa ga halakarwa wato zuwa ga halaka ya rasa ransa wannan haramun ne ya yi azumi ma asali in ya yi azumi ya yi haram saboda ya saba wa faɗan Allah subhanahu wa ta'ala da yake la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah bai tausayawa ne gare ku saboda haka shi Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen haka ya kasa rashin lafiya kuma wannan zai fi sauki ga mutum wato ya duba ya ga wato irin rashin lafiya cike tare da shi rashin lafiya da ba ta da wani tasiri a cikin azuminta wanda yayi azumi shine shi kada shi zai aje azumi idan kuma ya kasance a rashin lafiyar ba za ta cutar da shi amma kuma tana da wani tasiri cikin rashin lafiyar tashi to wannan makaruhi ne amma in har ya kai zai ma halaka zai iya ma rasa ransa ko wani abu nashi na gaɓoɓin sai salwanta to wannan haramun ne ma ce zai azumi saboda Allah ya hana wannan to sai wanda yake mai lafiya ne lafiyayye ne amma kuma in ya yi azumi yana jin tsoron zai samu wato zai faɗa cikin wata cuta kamar misali mutum ne yana da ulcer ya samu sauki ya samu lafiya an ba shi wani magani ya sha ya samu lafiya ya dawo kamar kowa to amma kuma yana jin tsoron in ya yi azumi ba mamaki ulcer nan ta kuma dawowa to shin ya halatta ya sha azumi kamar mara lafiyar da yake jin tsoron ƙaruwar rashin lafiyarsa ko jinkirin warakarsa to shin malamai suka ce ya halatta inda har yana jin tsoron kamuwa da wata rashin lafiya idan ya yi azumin to daidai yake da wanda yake jin tsoron ƙaruwar rashin lafiya idan ya yi azumi ba haka zai iya aje azumi sun sa shi ƙarƙashin wala tattiru anfusakum bai halatta ku kashe kawunanku ba kuma Allah cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba a wannan a cikin siyakin batun azumi din Allah ya nuna cewa shi azumin gaba ɗaya fa ba tsananta muku ake so a yi ba don haka ba daidai ba ne ku jefa kanku cikin tsanani saɓanin muradin Ubangiji to wannan shi ne a taƙaice maganganun da malamai suka yi a kan azumin mara lafiya mutum shi yake ƙaddara rashin lafiyarsa da kansa ba hujjar da ta ce idan mutum zai sha azumi saboda ba shi da lafiya sai ya je likita ya aula shi ya ce ba za ka iya azumi ba sannan ya halatta ya sha don akwai masu kawo wannan ka'idar su ce sai ka je gurin wani likita musulmi mumini mai tsoron Allah saboda kai ya ba ka iya ka je gurin mumini mai tsoron Allah wanda ya san aikinsa ya yi maka gwaje-gwaje maka wani abu ne ce a kai azumi to sannan ne ya halatta ka aje azumi wannan dokar ba ta da wani tushe ba ta da wani dalili wani mutum ga takawarsa ga tsoron Allah ta shi ya san ga yake ji ya bi likitan sanin da yake ji in likitan abin da duk zai gaya masa kawai shati faɗi ne zai dai kintata ne amma shi da yake jikinsa ne ai ya fi sanin da yake ciki saboda ka babu wannan magana da sai likita ya bashi okay sannan zai Allah ya riga bashi okay ba mun kana minkum maridan aw ala safarin sa'idatun min ayyamin ukhra Allah ce aw ala safari ko kuma yana halin tafiya wato yana cikin halin tafiya ibnu ashur alaihi rahmatullah yana cewa ala anan ala asalin ta aluga tana nuna dilalati ala isti'la dan wani abu akan wani tana nuna wani abu akan wani ke ala sannan aka yi amfani da ita don a nuna tamakkumi wato abu ya riga ya tantama ya tabbata a inda yake aka yi amfani da ala sannan kuma ta zo a cikin maganganun larabawa suna cewa fulanun ala safar wato idan ya zama yana cikin tafiyar ba wai zai yi tafiya ba sai idan yana cikin tafiyar sannan suka ce wani ala safar domin kalmar musafir ita kadai ismul fa'il yana iya daukan yana wato yana cikin tafiya yana iya daukan kuma zai yi kamar da aka sani a ka'idar larabci ismul fa'il yana iya zuwa abinda kake ciki zai iya zuwa kuma abinda nan gaba za ka yi wala taqulanna bi shay'in inni fa'ilun zalika gadan to haka za a yi cewa ana musafirun gadan kalmar musafir tana iya daukan nan gaba za ka yi to amma ka ce fulanun ala safar to yana nuna ba wai ya yi niyyar tafiyar bane a'a har ma ya fara tafiyar gashi ya fito daga gari ya kama hanya to shine ala safar ce dan wannan ayi tanbihi inji shi ibnu ashur to wannan yana ayi tanbihi akan cewa za ka sha azumi yayin da ka zama a cikin halin tafiya ba wai yayin da kake niyyar za ka yi tafiya ba wannan shine shi tsokacin da wannan babban malami yayi dangane da wannan lafazin da Allah ya amfani da shi anan sai dai shi kansa matafi yana da ahwal akwai hali daban-daban da matafi kan tsinci kansa wanda zai iya bashi dama ko kasa bashi damar ya azumi. Hali na farko ya zamana ya fara tafiyan nan, wato ya fara shiga cikin halin tafiya kafin huduwar alfijir ko daidai lokacin huduwar alfijir, wato ya zama musafir. To a wannan lokacin kuma ya yi niyyar zai aje azumi, to wannan bil ijma, ijma'in dukkan mazhabobi zai iya aje azumi. Mutumin da ya tashi kafin asuba ya yi niyyar tafiya ya kama hanya sannan bai niyyar azumi ba, to wannan zai iya shan azuminsa a yinin. Babu wani malami da ya saba a nan, domin ya sifantu da sababin da zai sa ya sha azumin shine safar din, kuma lokacin majalcin azumin bai riske shi ba, shine huduwar alfijir, domin daga huduwar alfijir a lokacin ne azumi ya zama wajibi, ka kame bakinka daga ci da sha da sauran abubuwan da aka hana mai azumi ya aikata. To shi duk waɗannan abubuwa ba su riske shi ba, yana cikin yanayin kuma halin tafiya kafin asuba ta yi, to wannan bil ijma malamai suna ganin zai iya aje azumi. To sai wanda kuma tsakar rana, wato bayan huduwar alfijir ko da safe bayan rana ta fito ko ma bayan rana ta dago ko bayan walaha ko tsakiyar rana ko azhar, ya buƙaci yin tafiyar, ya tashi yana azumi sai kuma tafiyar ta zo masa katsa ba tare da ya san da ita ba, ko ma ya san da ita amma bai niyyar yin ta ba a lokacin, ya wayi gari ma yana azuminsa sai kawai ya ji cewa bari ya yi tafiyar ne, ko kuma a'a tafiyar ta zo masa bai zata ba, kawai wani ya bugo masa daga Lagos ya ce ga wata harka kuma in baka zo ba a yau za a yi ba kai, saboda haka dole ya tafi, kuma tafiyar nan watakila zai je shiga mota ne. To ya iya aje azuminsa a lokacin ko ba zai iya aje azuminsa ba, dole ya tafi da azuminsa. Al-mazahibul arba, al-mazahibul thalatha da ruwayar Imam Ahmad suna ganin dole ya ci gaba da wannan azumi, bai halatta ya aje ba, saboda azumin nan ibada ce tahtalifu bil hadar was safa. Idan mutum yana zaman gida dole ne, idan yana halin tafiya an yafe masa. To idan aka samu halin tafiya ya taso ga kuma zaman gida ana ciki, to suna cewa anan ana durin jayar da janibin hadar ne, janibin zaman gida, saboda haka ba zai sha ba, dole ya ci gaba da wannan azumi. Kamar sallah ce, ta halarto kana gida ko da halin tafiya ya taso maka za ka cika sallarka. Amma Imam Ahmad a wata riwaya da Ishaq ibn Rahuya da Al-Hasan al-Basri gabaninsu, wanda kuma wannan shine zaɓin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, cewa zai iya shan azumi ko da kuwa ya tashi da niyyar azumin, zai tafiya ta faɗo masa kwatsam da rana ko bayan asuba ko bayan azhar ko bayan la'asar, to zai iya shan azumi. Bayan la'asar kamar sai haƙuri saura minti nawa, saura awa nawa, to a ƙaddara din da ba zai haƙuri ba, yana so ya ci abincinsa, to zai ci cewa zai iya, saboda umumin faɗar Allah kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kuma akwai hadisin Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sahihai, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita amul fath, ya fita fath makka a shekarar da aka yi fath makka, ya fita da azumi, wasu suna azumi har sai da ya kai wani guri da ake kira qura'ul zami. To a wannan lokacin aka zo aka gaya masa cewa wasu fa suna azumi kuma suna cikin wani hali fa, sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to a kawo masa kokon ruwa, a kawo masa bayan sallar la'asar, fa shariba wa shariban nas wa shariba wan nas yanzuruna ilayhi, ya daga wannan kokon, kowa yana hango shi ya sha ruwan sa da mutane su ga shi fa baya azumi, ba haka kowa ya azumi. To kaga wannan ya fito da azumi, kuma musabbai sun fito da azumi, to amma a halin tafiya buƙatar a kare azumin ta zo, aka kare azumin tun da cikin halin tafiya. Sannan akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahih Bukhari, wanda shi ma a cikinsa nafsin abin da yake cikin hadisin Jabir, thumma da'a bima'in fa rafa'ahu ila yadihi li yarahu an-nas, yace aka masa ruwa, aka kawo masa ya daga shi sama dan mutane su gani, fa aftara, kaga wani ya nuna yana azumi, sai ya aje azumin sa hatta qadima makka, har ya zo makka, wa zalika fi ramadan, wannan kuma ya faru a cikin watan Ramadan. Abinda zai kara karfafar wannan mazhabin wannan ra'ayin na waɗannan malamai akwai hadisin Muhammad ibn Ka'ab, hadisi yana cikin Jami'u Tirmidhi, yana cikin Sunan al-Kubra da Bayhaqi da Sunan ad-Darqutni da Kitabi al-Mukhtara na Abiya al-Maqdisi da littafai da dama, wanda Muhammad ibn Ka'ab ibn Malik yake cewa ya zo wajen Anas a Ramadan, a watan Ramadan, wa huwa yuridu safara, Anas yana nufin yana shirin zai yi tafiya, zai yi bulaguro. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu, an hada masa abin hawansa, an shirya masa abin hawansa. Wala bisa siyab as-safar, ya sanya tufafinsa na matafi, ya gama shiryawa kenan a gida. Fada'a bi ta'ami, sai yace aka kawo masa abinci, aka kawo masa abinci, fa akala, yace abincin shi. Shine sai Muhammad ibn Ka'ab sai ya tambaye shi, fa qultu lahu sunna, wannan abu da kai sunna ne, da ka a gidanka baka fara tafiya ba kuma an kawo maka abinci ka ci, kuma ga shi Ramadan ne, sunna kai? Ana ce sai sunna. Sun maraki ba, sannan ya hau abin hawansa ya kama tafiyar, ya kama hanyar sai ya abin. Da wannan sunna a wajen sahabbai tana nufin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sunnar kowa ba. Sahabbai ba san wani wata sunna ba in ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi da yake sunna yana nufin sunnar Annabi, shi ma da yake mata sunna yana nufin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka yana nuna cewa wannan ya gan shi ne daga koyarwa, ko ya same shi ne daga koyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan Sheikh Nasiruddin al-Albani yana da risala da yayi wajen magana akan ingancin shi wannan hadisi. Akwai hadisin Ubay ibn Zubayr wanda yake cewa na kasance tare da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr al-Ghifari, mun shiga cikin jirgin ruwa daga Al-Fustat, Fustat cikin kasar Masar a Ramadan. Jirgin ruwa ya fara tafiya, sai ya ce a kawo masa abincinsa, aka masa abincinsa na safe, aka masa abinci, sai shi wannan Ubayd ibn Zubayr sai yake ce masa, sai yake ce ma wannan sahabin, alasta baina biyut, ba kana tsakiyar gidaje ba, wato ba mu fita ga gari ba, ba mu bar gari ba, kuma har za ka ci abinci, gashi kuma Ramadan ne. Fa qala Abu Basra, sai Abu Basra ya ce da shi, a radifta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana kyamar sunnar Annabi ne? Wannan sunna ce, in ka shirya halin tafiya ko da a cikin azumi ne, kana iya aje azuminka ba sai ka fita daga gari ba, ba sai ka yi tafiyar kasaru ba, kamar yadda suke shartantawa sai ka yi tafiyar kasaru, zaka in ka fito ma da azuminka ka taba shi sai ka yi tafiyar kasaru, sannan kake da damar ka aje. Wannan hadisi yana nuna ba haka ba, yana nuna cewa daga lokacin da kai niyyar fita, ko kuma ka fara ma tafiyar amma baka bar gari ba, ka buƙaci cin abinci zaka yi. A cikin littafin Al-Aridat Al-Ahwazi na Ibn al-Arabi karkashin wannan hadisi yake cewa hadisin Anas, wato karkashin hadisin Anas da muka gabatar, yake cewa amma hadithu Anas fa sahih, shi hadisin Anas sahihi ne, hadisi ne tabbatacce, yaqtadi jawaz al-fitr, yana nuna halaccin mutum ya aje azumi ba a uhdatis safar, lokacin da ya shirya zai yi tafiya, ya gama shirin tafiya ya halatta ya aje azumi. Wa hadha huwa al-haq, yace wannan shine magana ta gaskiya, duk da cewa Ibn al-Arabi ba maliki ne, to amma tunda har ya ga hadisin Anas ya inganta, kuma Anas ya ce an tambaye shi sunna, yace sunna, yace to wannan shine gaskiya. Saboda haka yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Jumhur suna cewa ba za a yi ba kafin ya bar gari, saboda a lokacin ba za a ce masa musafir ba, sai dai a ce nawul da ya yi niyyar tafiya amma bai zama matafi ba. Mutumin da ya yi niyyar azumi sannan kuma ya yi niyyar tafiya, to yana da damar ya ajiye azuminsa, saboda waɗancan dalilai da suke gabata, yana da damar ya ajiye azuminsa saɓanin abin da yake a mazhabar Malikiya da mazhabar Hanafi. Sai game da azumin matafi, me hukuncin azumin matafi? Matafi zai iya azumi ko ba zai iya azumi ba? To shi ma yana da halat, akwai hali daban-daban da matafi zai iya tsintar kansa, akwai sanda azumin zai iya halatta, akwai sanda ba zai halatta ba. na ɗan farko ya zama da in yayi azumi zai sha wahala ko zai hana shi aikata wani abu na alkhairi ko wani aikin alkhairi da azumin idan yayi shi a halin tafiya ba zai iya aikin alkhairin ba ko kuma a zai jidata da wannan azumi to wannan ya sha azumin shi ya fi dacewa a haƙƙinsa kuma ta yi aje azumi kada ya yi akwai hadisin Jabir wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana cikin halin tafiya fara'a zihaman sai ya ga wato an yi kinkirundu an taru a wani wuri wa rajulan qaddu lil alai ga wani mutum a tsakiyar wannan taro ana ta masa inuwa irin an zage shi ana ta masa fifita ana yana cikin wani hali na kakanika ne maza Allah ce ma haza waye ne kuma wannan qalu sa'il sai wani mai azumi ne sai annabi ce laysa min ad-dirri aqwa fi safar baya daga cikin aikin alkhairi mutum ya yi azumi a halin tafiya ma'ana a halin da mutum zai shiga cikin hali irin wannan to baya dacewa a wasu malamai sun ce wannan mutumin shine Abu Isra'il mutumin nan da yake son yayi wahala dan ya samu lada ya sha wahala halin da kansa dai ya samu lada wasu sun ce shine dan yace baya daga cikin aikin alkhairi mutum ya yi azumi da safar kaga laysa min ad-dirr ya nuna cewa ba daidai bane yin azumi wannan gabar ita ibn hazm ya rike cewa duk ma mutumin da ya azumi a halin tafiya yayi a banza ba ya dace to ya dabi wace ne sabil al-sirri ya wuce safa wa ka yayi a banza bai da lada to amma ba haka bane akwai hadisin Anas da yake cewa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa minna as-sa'im wa minna al-muftir da rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halin tafiya a daga cikin mu akwai masu azumi daga cikin mu akwai wanda kuma baya ba ta azumi a ana take cewa sai muka sauka wani masauki kuma a ranar ana zafi sosai aktaru da zillan sahibul kitab wanda yafi mu samun inuwa shine wanda yake da bayafi yana dan rufa bayafi da kansa wanda shi yafi kowa samun inuwa a lokacin وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِ الشَّمْسَ بِيَدِهِ daga cikin mu akwai wanda yake kokarin kare rana da hannunsa ba shi da abin da zai kare rana فَسَقَطَ صُوَامٌ masu azumi duk suka zube ba abin da za su iya yi jiki ya galabe ta sosai وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ waɗanda ba sa azumi kuma sai suka tashi وَضَرَبُوا الْأَبْنِيَا suka kafa tantuna suka yi rami suka kafa tantuna ce ma waɗannan masu galabe ta tuku zo ku zo ku shiga aka jawo ta aka zuba su a ciki ba ta kawar rikam suka je suka dabbobi da ake tare da su da aka hau na dawakai ko kuma raƙuma da aka tsoro wa kaya aka suka ba su ruwa suka sha to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr to marasa azumi a yau sun tafi da lada kaga aka san abin da aka tafa da azumi ya tafi da lada to yanzu mara azumin ya tafi da lada saboda haka ladan sun shanye waɗancan shi wancan gashi ne cikin wahalin galabaita yana shan wahala ga rana amma kuma wannan da yake cikin koshinsa shi ne ya tafi da lada wanda yake nuna cewa ashe idan har azumi a halin tafiya zai hana ka aikata wani aiki na alkhairi to ka aje azumin yafi domin za ka tafi da lada insha Allah akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani yaki da suka fita cewa kin tabuka ko yakin fasu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum musbihu al-adu wal fitru aqwa lakum za ku wayi gari ku hadu da abokan gaban ku za ka ku aje azumi yafi muku wato samar da karfi tare da ku zai ci zama karfi tare da ku saboda kaga ashe azumin a lokacin zai iya gala wato zai iya rage musu karfin su wanda kuma za su kasa tunkara abokan gaba yadda ya kamata hali na biyu ya zama na in yayi azumin ba zai sha wata wahala ba saboda tafiyar da zai yi ba tafiya ba ce da zai wahala a cikinta kuma babu wani aikin alkhairi da zai hana shi zai iya yin azuminsa a cikin halin tafiyarsa babu wahala babu wani abin da zai wato dame shi sannan kuma babu wani aikin alkhairi da zai kasa yi a dalilin azumin to wanda kamata ya yi azumi abinda yafi dacewa da shi shine azumi saboda Allah subhanahu wata'ala a gaba zai ce mana wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin nan shi yafi muku alkhairi to kuma irin wannan tunda babu wani abin da zai hana shi yin azumi to azumin shi yafi masa alkhairi sama da insha Allah akwai hadisi daga Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa farajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fi yawmin ja'a fi yawmin harib mun tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya da yayi a halin wato a cikin wani yini mai zafin gaske har ta kai mutum yana dora hannunta a kanka saboda tsananin zafi daga cikin mu wa ma fina sa'imun إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة باب من أزمي أتكلم سيم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن رواحة تشكي أزمي هذا حال أنت في يعني أقول ناس وسيء أما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجب قومي أتكلم أزمي سيد أو أزمي عبد الله بن رواحة فيما بيجوان أبو باسم وراكي أو أزمي أشي كذا إذا هربتم azumin ba zai wahalar da shi ba babu komai dan yayi yin ma shi zai fi masa shi zai fi masa akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ba da cikin sahihain hadisin Hamza ibn Amr al-Aslami yake cewa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yace a asumu fi safar na iya azumi a halin tafiya mutum ne mai yawan azumi sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce in shi ita fa sum wa in shi ita fa aftir in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aiki ka ga ashe yin azumin ba laifi bane yin azumin ba laifi bane ba kamar yadda ibnu hazm yake ganin yin azumin a halin tafiya laifi ne ba kuma wannan shi zai fi ibra'iz zimmarsa maimakon ya zauna da bashi a wuyan gare ya azumin tunda dai in ya ki yin azumin nan ba shi aka an yafe masa azumin kwata-kwata ba ana nan dai ana bin shi to haka yana iya yin azumin yana iya yin kin azumin ya yi ta ciye-ciyensa san da mutane suke azumi sai ranar da kuma mutane suka aje azumi suna ta halkokin gaban su shi kuma ya rika ganin kamar an matsa masa bayan kuma shi ya ba shi nan tun da farko to amma idan ana azumi kowa yana azumi shi ma yana azumin zai fi masa sauki sama da kowa yana hada-hadar ciye-ciyensa shi kuma yana azumi zai fi jin damuwa saboda ka kaga ashe idan har ba zai wahala ba to azumin zai fi masa idan kuma ya kasance in ya yi azumi a cikin halin tafiya zai iya rasa ransa ko ya jigata mai tsanani to wani haramun da ya azumi shi ne wancan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani an zo an yi shinshirudu a kansa ana masa inuwa ana masa yayyafin ruwa sauran su saboda ne to wannan haramun ne mutum ya azumi a cikin wannan rana shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita kamar yadda muka karanta hadisin Jabir da aka zo mutane aka gaya masa cewa mutane sun fi wahala sai ya ce a kawo masa ruwa aka kawo masa ruwa ya daga kowa ya ga ruwa ne aka gan shi ya kwankwada sannan bayan haka sai aka ce masa ai wasu mutane fa sun ki aje azumin su ta wasu mutane gani suke yi shi manzon Allah ne shi ya riga ya gama samun nashi mu a gwamba kawai to aka zo aka ce wasu suna nan sun yi azumi annabi ya ce ula'ikal usa ula'ikal usa waɗannan su ne masu saɓo su ne masu saɓo wato waɗannan su ne suka saɓa to wannan dole ka ɗauke shi a halin idan akwai wahala mai tsanani ba a halin idan mutum zai iya yi ba babu wahala shi yasa Ibn Hazm da ya ɗauki waɗannan hadisan sai ya zama ya juya wa sauran hadisan kuma baya irin hadisan Hamza Umar ibn Hamza al-Aslami sai ya juya masa baya bai ɗauki hadisan duka ba amma in da ya ɗauki hadisan akan cewa yana nufin mutanen mutumin da zai yi azumi ya wahala amma duk da haka yake aje azumi duk da saukin da Allah ya masa to da bai samu irin wannan zamewar ba Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra anan akwai abin da malamai suke cewa da laratul istiba wato an goge wani abu a cikin ayar wanda kowa ya san dole a kaddara shi ko ba a faɗe shi ba kai ma ka san akwai shi kai mai karatu ka san da shi a ka'idar larabci akwai wannan ana iya share wata jumla saboda an san kai mai karatu dole ma'anar ba za ta fito ba sai ka kaddara ta ce wa man kana minkum maridan wanda ya zan ba shi da lafiya tare da ku abin da ba shi da lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya sai ka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra ya biya wani adadin kwanaki wasu kwanaki daban ba kawai dan mutum yana rashin lafiya ko yana matafi ba zai biya azumi ai sai ya sha to amma ba a ce in ya sha azumi ba saboda an san tunda aka ce zai rama kaga an san ya sha saboda wannan shi kira da lafiyar istiwa yani yaktadhiha siyaq yaktadhiha an-nas fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara fa iddatu min ayyamin ukhra anan yace fa iddatun min ayyamin ukhra akai amfani da kalmar adadi ba a ce fa siyamu ayyamin ukhra ba saboda a nuna wajibcin ayi adadin daidai adadin wato abin din da aka sha daidai adadin kwanakin da aka sha to kalmar kawo iddatun yana nuna cewa adadin kwanakin da ka sha adadin azumin da za ka yi sawa'u a halin rashin lafiya ko a halin tafiya anan ba a faɗi wato yadda za ka rama yadda za ka yi ramuwar ba kamar yadda ba a faɗi cewa ramuwar nan ana so ka yi ta nan take ba wato da gaggawa ko kuwa kana iya ka jinkirta ba a faɗi sifar yin ramuwar ba shin za a yi su ne a jajjere kamar yadda suke a lokacin ramadan ko kuwa za a iya su daban-daban wato za ka iya yau ka sha azumi biyar a halin tafiya za ka iya yau gobe ka sha azumi ka yi haka har ka gama biyar ɗinka ko kuwa a dole sai ka jera biyar ɗin nan a jere a jere to ayar ba ta yi wannan maganar ba ta ce kawai fa inda tumin ayyamin ukhra wanda wannan sai yake nuna cewa ya halatta a yi wannan ko a yi wannan akwai hadisi a cikin sunan Dar-Qutni da kyakkyawar salsala hadisin Aisha da take cewa nazalat fa inda tumin ayyamin ukhra mutatabi'at فسقطت متتابعات اكي تشو ايار يدا تسوكا افرقو فإدة من ايام اخر متتابعات اكوي متتابعات وتو اجيرا اجيري سي يبيا عدد وسكو لكن اجيرا اجيري سي تتي فسقطت متتابعات معنا فنسخت سي اكا شافي متتابعات سي زمانا بادولة سي اجيرا سبا كودا انيسو عرابي وانا شيني قولنا الائمة الاربعة بكا ايما الافا عند السكتي اكن سكينن فينا قول ابو هريره بسكين صحابي صار قول ابو عبيده ومعاذ بن جبل عبد الله بن عباس ابن عباس يلا شو لا باس ان تفرق لا باس ان تفرق من ده يجوا اشكن سكين سيد البخاري معلقا يا جوا اشكن مصنف ابن عبد الرزاق موصول عبد الله بن عباس تي باب ليس كررب ازم wato ka yi yau ko baka sha in ka yi gwargwadon yadda za ka biya waɗannan kwanaki haka nan abu hulaira na cewa yi watiruhu in sha'a in ya ga dama ya yi su a jere a jere kaga in ya ga dama kenan ba dole ya haka ba Anas yana cewa in sha'a in shi'ita faqdi ramadana mutatabi'an wa in shi'ita mutafarriqan Anas yana cewa in ka ga dama ka yi su mutatabi'at a jere a jere in ka ga dama ka yi su daban-daban wannan duk yana nuna cewa wannan shine mazhabar sahabbai akwai hadisin da aka rawaito daga Abu Huraira yana cikin sunan Dar-Qutni da sunan Al-Baihaqi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana alaihi sawm ramadan falyusrihu wa la yaqta'uhu wanda yake da wanda azumin ramadan yake kansa to yayi su a jira a jira kai yayi su a daddatsi hadisi ne wanda bai inganta ba bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum na da dama yana da zabi ko yayi su a jira a jira ko yayi su daban-daban wannan shine ra'ayin al-a'immatul arba'a gaba daya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya bar maganar a take yace min ayyamin ukhra bai ayyabe su da tatabu ba kamar yadda yake cikin kafarar zihari ko kafarar kisan kuskure ce shahrain mutatabi'ain anan za mu ga jumhurin malamai ba su yi aiki da ka'idar qada'ul ibada ala sifatul maqdi ba malamai sun ce in ka bar ibada in ka tashi rama ta za ka yi ta kamar yadda take kamar wacce ka bari haka malamai suke cewa to amma anan ba su yi aiki da wannan ka'idar ba kuma ba su dauko wancan mutatabi'ayin ba da ta zo a cikin ayar zihari ko ayar aslul nas khata'an ba su dauko ta suka kawo ta nan ba ba su yi wannan hamlul mutlaq ala al muqayyad anan ba saboda shi azumi ya sha bamban da wannan shi azumi da mutum an gina shi ne akan sauki akan saukakewa kamar yanda yazo a cikin nassin ayoyin azumi yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ba wai uquba bace kamar yanda yake a cikin abinnan kamar wani horo ne kai samu wani abu wanda yake ba haka ba daidai ba ake so kai gyaran wannan kuskure da aka samu to wannan ba haka ne ba wannan sauki ne aka yi maka a cikin muwatta na Imam Malik akwai ruwaya daga Abdullahi dan Umar cewa yasubu qada'a ramadan mutatabi'a man afdarahu min marad aw safar cewa Abdullahi dan Umar yace idan mutum ya sha azumi saboda rashin lafiya ko halin tafiya to zai raba shi ajira to anan al-Imam Abu Walid al-Baji cikin sharhi muntaka yake cewa tana yiwuwa Abdullahi dan Umar yana nufin wajibi tana yiwuwa kuma yana nufin mustahabi magana ta ba ta nuna ya wajabta tana yiwuwa ya nuna wajibin kuma tana yiwuwa ta dauki ma'anar mustahabi amma dai sauran sahabbai abin da suka sai akai kamar yadda muka karanta maganar Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas da Abu Anas da Abu Huraira suna cewa kana da dama kai wannan ko kai wannan to dangane da mubadara fa wato shin ana son kai yi su da wuri ko ku a'a kana iya jinkirtawa shi ma alqur'ani ko a sunna babu wani abin da yazo wanda yake nuna cewa dole sai kai abgramor da wuri kawai abin da Allah ya ce fa'idatu min ayyam kuma karama adadin wannan a wasu kwanakin daban sune kawai umarnin da Allah ya maka to wasu za su ce al'aslu anna al'amru abin da ya sani fau wanda kuma da yawa daga cikin malamai sun suna cewa al'amru la ya sani fau dan an yi umarni ba ana nufin nan take kai abin ba ko da gaggawa kuma abinda aya take nuna kana da dama ka tunda akwai kwanaki masu yawa a gabanka har zuwa wani ramadan din ya shigo kana da watanni saboda haka a cikin waɗannan watannin ka yi ƙoƙari ka biya kakka jinkirta kawai hadisi a cikin sahihain hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace yaqulu alayya sawm min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban yakan zama akwai bashin azumin ramadan a kaina amma bana iya biyan shi sai a watan sha'ban wato takan zauna da bashin a kanta ba za ta biya ba sai a watan sha'ban wannan kaga yana nuna cewa shi gaggawar ba wajibi bane cewa sai an yi shi da gaggawa wannan shine maganar jumhurul ulama duk da cewa Dawud az-Zahiri Dawud ibn Ali az-Zahiri shi ya zama daban a cikin malamai game da wannan ka'idar yana cewa da zarar ka sha azumi to a kwana biyu na Shawwal dole ka fara ranar da an yi sallah yau gobe ka tashi da azumi to wannan shi kadai yake da wannan ra'ayi ya saba sauran azumi to wanda yana ramuwar azumin Ramadan sai ya karya ramuwa ce yake na Ramadan sai ya karya to shi ma zai yi kafara ga masu cewa dukkan wanda ya karya azumi sai an yi kafara ko ku a'a ba kafara jumhur suna cewa la kafara ta alif domin kafara din an shar'anta ta ne saboda alfarmar watan Ramadan ranakun da yake rama azumin nan kuma ba watan Ramadan bane saboda haka wannan alfarmar babu ita saboda haka babu maganar sai ya yi abin nan babu maganar sai ya rama akwai waɗanda suke cewa sai ya yi kafara to amma maganar su maganar katada ce ana jingina ta zuwa ga katada cewa sai ya yi kafara to amma wannan maganar tashi ba ta da ƙarfi ra'ayin jumhuri ya fi ƙarfi to wannan shi ne abin da ya shafi gabar من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ان شاء الله زامي ما كان اكن ازم اوفتي نعم ازم متبي تكي دوت تهايبو نعم دوازا ايكي مهلا نعم ورد تكي ايكي مهلا يا ازم انت هيكي a karatunmu na gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.